الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن وما صدرجة حيث دمنا تكن صلى rukuni daga cikin manyan rukunonin musulunci bal rukuni na biyu wanda shine babban rukuni bayan tauhidi dake sa bawa in ya kula da shi zai rabota duniya da lahira yau zamu bayani bisa kan abubuwan dake kawo mamu natsuwa a cikin sallah la shakka natsuwa cikin sallah ita ce sallah ran sallah malamai duka sun ce ran sallah shine khushu'i mutum ya zamanto natsacce lokacin da yake sallah wannan kuma so da dama muna rasa shi a cikin sallolin shike sa so da dama mutum sai sallah ba shi da sallah annabi rahama yace sallallahu alaihi wasallam in min kyautata alulun muka kyautata zarkin mu muka zo muka yi sallah yanda ya kamata da natsuwa da komai tashi take yi tana mamu addu'a tana cewa allahumma ahsan ilayhi kama ahsan ilayya ya allah ya ubangiji wannan wanda ya sallah ka kyautata mai ya allah yanda ya kyautata mani haka sallah take cewa ga mutumin da yi ta yanda ya kamata amma in mutum bai yi ta yanda ya kamata ba tana tashi tana neman tsinuwa kan shi Allah tsare mu bayyaka Allah kama bayyatani Allah waddanka Allah kaskantar da kai yawa na dan wani a wayan da ni ka kaskantar da ni to da haka yana cikin abubuwan da ke kawo haka rishin natsuwa cikin sallah lokacin da manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cikin masallaci almusi'i salatahu da ya shigo wani bawon Allah da ya sallah ba daidai ba ya zo ya gaida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hitai ta hatai sai ce farji fasalli farji fasalli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah malamai suka ce babban abin da ya rasa cikin sallah shi har annabi yake sallah san bai da sallah shine khushu'i bai yi ta da natsuwa ba domin ya bubbuga ta ya tahiyya hasso uku yana ce ma ko ma kai sallah ba kai sallah ashe wannan ke nuna mana wajibi ne mun samu natsuwa a cikin sallah to me ke kawo natsuwa a cikin sallah al'amura guda biyu ne kashi biyu ne akwai al'amura wanda su ne yanzu zamu kawowa wanda ke sa mu samu natsuwa cikin sallah kannan akwai al'amura da ya kamata mutum kuɗe su gabanin shiga sallah don saboda kasu kawo mu rishin natsuwa cikin sallah to don haka malamai sun yi bayani suka ce wasu suna gani ma shi khushu'i cikin sallah shar'i ne condition ne da ke sa sallah ta karbo in babu khushu'i babu sallah wadansu kuma suna gani a sunna ce in ka yi sallah babu khushu'i ba a ci ba ka da sallah sai dai ka yi a wayi gari wani bi ba ka da lada dan idan saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam mutum zai yi sallah ya kare wani a cikin kashi 10 ɗaya za a bashi wani cikin kashi 9 haka yayi ta gai har ya kai 6 ko 5 kaga wannan ya nuna ashe duk masu sallah ba lada ɗaya ake ba su ba kwatankwacin natsuwan mutum da kula da sallah yanda ya kamata to dan haka Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani mai girma bai farkon suratul mu'minuna Allah ya ce sun rabauta sun ci nasara duniyar su da lahira suwa Allah ya ce allazina hum fi salati khashu'un sune masu khushu'i a cikin sallah kaga wannan ya nuna masu sallah gida biyu akwai masu sallah rabon da suka rabauta da sallar su duniyar su da lahira akwai kuma masu sallah wanda gobe kiyama wata za su shiga Allah tsare mu sune can cikin suratul ma'un da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahu da haka wannan ke nuna khushu'i cikin sallah abu ne mai muhimmanci haka ya zo hadisin al-imam muslim annabi rahama ke cewa sallallahu alaihi wasallam ba wani mutum namiji ko mace kenan in dai musulmi ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sallah ta farilla za ta zo mashi ai an kira sallar farilla tayi annabin Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin sai ya kula ya kyautata alwala kaga da alwala fara zai zo ce ya kyautata khushu'i kaga khushu'i ya shigo na uku ya ce ya kyautata ruku'in sallah yayi wanda abubuwa guda uku alwala tsaf khushu'i sallah tsaf to annabin Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam fa ce wannan sallar da yayi da yanda ya kamata din nan ta zamanto kafara gare shi ga zanuban shi da suka wuce annabi bai tsaya ba sallah sai ya ce wannan kuma durayo shi gaba daya in dai ka kyautata Allah tun daga tsarki zuwa alwala ka zo ka samu khushu'i a cikin sallah ka zo ka yi ruku'i da sujudi kowa bakin madodo ka ba shi haƙi to annabi rahama sai yana ma bushara da cewa Allah zai karkare maka zanubanka gaba daya wanda suka wuce in dai baka yi mi ba baka aikata babban zanubi ba malam tu'ta kabiratun in dai mutum bai je ma babban zanubi ba wanda shi da ma babban zanubi sai da tuba ko da yaushe to dan haka wannan na nuna mana muhimmancin khushu'i a cikin sallah. Dan haka malamai suka ce abinda ake cewa khushu'i a cikin lugha ta Larabci shine mutun ya kaskantar da kanshi, ya nuna shi ba kowa bane, ba kawo inda ya cancanta ko ba ga wanda ya cancanta bawa ya nuna shi ba kowa bane irin Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka shine suka ce khushu'i cikin yare na Larabci. Amma a fahimta ta malaman fiqhu suka ce abinda ake cewa khushu'i cikin sallah shine zuciyar bawa musulmi ta tabbatar da kaskantar da kanta ga Allah subhanahu wataala, shine ake cewa khushu'i. Kuma haka to dan haka khushu'i ɗan uwana na da falala da dama daga ciki yana kawo ma bawa yayin sallah yana jin dadi. Duk lokacin da kake sallah kana damuwa baka jin dadin kasala da saura to baka da khushu'i, domin Allah ya ce wa inna hala kabiratun illa alal khashiin wasta'inu bis sabr was salah wa inna hala kabiratun illa alal khashiin. Allah ya ce ku nemi taimakon Allah subhanahu wataala ta abu guda biyu, hakuri da sallah. Duk wanda ke son alkhairin duniya da lahira ya ɗan uwa masu daraja, to ga mabudan guda biyu sune hakuri, ka zamanto mutum mai hakuri a rayuwarka, na biyu kuma mai jajirce ma sallah, kana bata lokacinta kana kula da sharuɗanta da sunnoninta da rukunoninta da lokacinta, kuma zaman ka da miji kana yin ta a masallaci, to zaka rayuwa cikin alkhairi kuma kamar cikin alkhairi. Wannan sune kiluluwa guda biyu na buɗe alkhairin duniya da lahira wallahi. Dan haka Allah subhanahu wataala duk wanda ke da khushu'i daga cikin sakamako da Allah yake bashi yana sa mai sallah cikin jin dadi da natsuwa. Ai shi ke sa kake ga sahabbai sai su jima suna karatu, in sun fara sallah har akai su bayi ba su dafa, me yasa? Dan saboda khushu'i ba su yin wahala, jin dadi suke shi. Sai sai yake cewa ni in na shiga sallah manta nake da duniya nake. Ku ya hena akwai wanda aka kawo ma amarya yake raka'a biyu ta nafilan nan da ake sunna raka'a biyu amarya ta zo yayi ta sheka karatu har asuba ana as-salatu khair min an-nawm, ya manta da cewa ma an kawo mashi amarya dan idan saboda khushu'i da natsuwa. Wani kuma kibau aka jawo mashi a cikin halbar da aka yi an tai wajen yaki, kiban ya shiga flash yake hituwa sai an yanka, aka ce a bashi giya sha. Dan lokacin babu irin wannan program medical scientific wanda in an sa maka aka maka allura sai a fashe a hidda abin da ke damuwarka, babu shi. Sai dai mutum ya sha zan shine giya hankalin shi hita, aka ce to kai hakuri ka kurba giya dan saboda hankalin ka hita, mu yanka kawo ka mu hiddo wannan flash din. Yace ni baki mai zikiri da karatun alqurani ya sha giya ba ku da lahiya? Yace ku bari, akwai lokacin da in na fara ibada manta nake da duniya nake, duk abin da kuke so cikin jikina ku yi. Yace da na kabarta sallah ku yi ta kan jikina, ban san halin da ake ba. Wallahi aka ya shiga sallah ana hidda wannan ƙarfi daga cikin shikin shi, bai san an hidda ba dan natsuwa da tsoron Allah da sahabbai da suke a cikin sallah. Ina suka koyi haka ga shugaban masu tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka khushu'i cikin sallah yana taimaka ma bawa ya sallah cikin natsuwa da jin dadi. Shi ke sa duk in kana sallah ka cikin damuwa so kake kai gauga kai ta, to akwai matsala tare da kai, Allah kare mu. To dan haka ya yi uwa a gulguje, daga cikin abu na farko da ke ba mu khushu'i cikin sallah shine mu shirya mu sallah gabanin sallah. Babban abin da ke kawo khushu'i shine kayi kokari gabanin a ce sallah lokacin ta ka shirya. In ma baka shirya ba to ana kiran sallah duk abin da kake iwatsi da shi. Haka sahabbai suke, haka shugaban halitta yake sara san. Mamman Aisha ta ce in yana gida ya tahirar da wannan ya ja wannan, amma da an kira sallah sai ya mance kai ka ce bai san kai ku wane ne ba, dan saboda me zai karba kiran Ubangiji subhanahu wataala. To mu yo ka gani ɗan uwana, wani sai an kabarta sallahwa zai nemi ruwan alwala, in ya nemi ruwan ba Allah za shi ba bayan daki zai shi ga lokacin zai je ya tsarki ya Allah ya rugo da gudu ya zo masallaci. Shi ke sa wani tun daga bayan daki yake baro salli. Akwai wuya in kana haka ka taho da alwala cikakka, surtu yanayin da muke shikin mu mafiya ba lahiya gare ba, ka ce bayan daki ana tada sallah. In baka tsaya kana tsuba akwai wuya abin da kaje su ba, haka wanke shi ka samu damar so kai Allah yadda ya kamata. To su sahabbai suna cikin su wani bi masallaci ma ake kiran sallah gaba daya. To da haka malamai suka ce babban abin da ke taimako ma bawa ya samu khushu'i cikin sallah shine ya shirin sallah gabanin sallah, irin su kula da alwala da wuri da tsarki da sauran abubuwa, bin ladan in yana kiran sallah da sauran zikiri da ake yi gabani da baya, da sa kaya masu haske, mutum ya zo da tsaftace a cikin masallaci. Farko kai samun zuwa masallaci ka zo kai nafiloli gaban a tada sallah, wallahi ƴan uwa yana kama mutum khushu'i cikin sa. Ko da za a yi
sallah ka shiri shi ne kake yin sallah dukkan manta da abubuwanka amma daga an ce an ta da iqama za ka yin Allah to kana cikin sallah kana tunanin shagonka kana cikin sallah kana tunanin abubuwanka final man sai ai sallah ma ko ranka malimai ba ka san me yayi ba ba abin da ya sha maka dan saboda hankalinka na waje me yasa dan saboda ka an ware sallar ka so to dan haka Allah ya taimake mu sai da taimakon Allah abu na biyu in wani dake kawo taimako a cikin samun natsuwa cikin sallah shine mu maida mu Allah al'amari mu roki Allah ya taimaka mu sai da taimakon Allah wa ma tawfiqi illa billah annabin Allah daga cikin annaba yace in yi abu daidai na in yi shi yanda Allah ke so yace wallahi ba daga rene bane daga Allah haka annabi ko gai ma laula Allahu ma sallaina wa ma tasaddaqana ba dan da yarda Allah ba in ji annabi rahmat sam da ba mi sallah ba da ba mi sadaka ba duk in ka kai alkhairi wallahi daga Allah to da haka mu roki Allah taimaka mu mu samu zaman to ni tsaki lokacin da muke sallah sai da taimakon Allah shi yasa ma annabin Allah sam ya ilimtar da sai daga cikin sahabban shi Mu'adh bin Jabal yake ce mai kasance cewa in ka kare sallah Allahumma inni ala zikrika wa shukruka husni ibadatika ya Allah ka taimaka mani ka agaza mani ka kawo min taimako ya ubangiji na cikin yawan ambatanka da godiyarka da kyautata ibada sai Allah ya so abu na uku shine ya zamanto duk lokacin da nake sallah kowanne gaba ta tau ya zamanto ta tabbata inda take in ruku'i nake to ya zamanto gabbai na cikin ruku'i in na taso da an ganna an ga tsaye nake da an ganna an ga ruku'i nake da an ganna an ga sujuda nake to wannan babban abu da ke ba da natsuwa kenan haka annabi yake sallar shi abu na hudu da ke kawo natsuwa cikin sallah ɗan uwana tunanin mutuwa cikin sallah tunanin mutuwa cikin sallah ba ma sallah ba rayuwar mu gaba ɗaya mu san tunanin mutuwa annabi ya ce aktsiru zikra halimul lazza kai al'umma ta ku san yawan ta tunanin abin da ke rushe jin dadi mine ne ke rushe jin dadi shine mutuwa dan haka duk in kana sallah annabi rahma sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Ayyub al-Ansari kayi tunanin mutuwa a cikin sallarka domin mutum in yana tunanin mutuwa a cikin sallar shi tabbas zai tsaya kula da sallar ya ba da hakin da kuma haka dai wallahi a ce wannan sallar juma'a da kayi ta mutuwa za kai ka kyautata ta kuma zai zo ranar da kayi wata juma'a ba kayin wata zai zo ranar da zaka azhar ba zaka wata ba haka dukkan salloli da muke wata rana sai mun yi wata sallah ba za a yi sallah da mu ba to duk kullun ana so duk in ka shiga sallah ka zan dauka ita ce sallar ka ta karshe wa salli salatal muwaddi ka zan yin sallar mai ban kwana da duniya abu na hudu ko nan biyar da ke kara mu khushu'i cikin sallah shine mu zamanto muna tadabburin ayoyin da muke karanta meditation ne sans verse qur'ani kuma zan ce in muna karatu mu zan tsaya mu zan sanin me muke cewa wannan ya nuna mu kenan mu yi kokari ko da yaya muna sanin tafsiri ko kuma ma'anar kalmomin alqur'ani yana taimakawa mutum wallahi samun natsuwa cikin sallah kana karatun sura da ke zancen tashin kiyama zancen aljanna hisabi kaga sai kara maka imani da tsoron Allah shike sa sahabbai da annabi sashi ta kuka suna sallah me yasa dan saboda tunanin da suke yi in suna karatu tadabburun ayoyi afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalwa Allah ya ce wai me yasa mutane ba su tadabburun alqur'ani ba su lissahi ba su medite ba su kan sansanin alqur'ani ko ko zukatan su an rihe su ne to da haka yana taimaka mu mutum ya samu natsuwa cikin sallah haka zalika da hadisan da muke karantawa na zikiri azkar din da muke gabanin sallama da bayan sallama irin cikin sujuda ruku'i in mun taso duka muna tadabburun su to suna ƙara mu bawa imani da natsuwa cikin sallah abu na shidda da ke ƙara natsuwa cikin sallah shine mu zanki kokari muna sani da cewa Allah yana mun magana in muna sallah a wayan da yazo hadisin Abu Huraira da Allah subhanahu wa ta'ala hadisi kudusi yake cewa na raba sallah tsakanina da bawa kashi biyu bawa na in yace alhamdulillahi rabbil alamin qala maula subhanahu wa ta'ala hamadani abdi in ba yace arrahmanir rahim asana alai abdi gashi dan har karshe dan haka muna yi Allah na mai domin haka mutum zai samu natsuwa da kwanciyar hankali in yana sallah haka zalika daga cikin abin da ke kara natsuwa cikin sallah kullun in muna sallah mu dauki damu mu azaba su kan hagu mu azaba su kan kirjin yana kara natsuwa cikin sallah kuma haka annaba su kai sallah kuma haka annabin Allah su bai sallah abu na takwas ko na bakwai da ke kara natsuwa cikin sallah mu zanki kallo inda za mu azabo shi mu manzon Allah sam har haka yake sallah. Mamman Aisha take sallah sam in yace Allahu akbar ya kafarta sallah sai sun kuyo kanshi sai ya dibi inda mi a kasa inda zai azaboce shi yana ƙara ma kuma yana taimaka ma kamar wange wange amma in ba ka dibi inda zaka azaboshin ka a sallah to za a waye gai sai kai ta wange wange sheitan zai zo ya kai ya taima da sallar ka amma da ka samu wannan zaka samu natsuwa a ƙarshe mu san ki kokari muna mi muna juya hannun mu dan yatsan mu asbaba manuniya lokacin da muna tashahudi dan saboda shine babban flash abinda ke hadme sheidan lokacin da muke yin wannan kuma muna kallon shi to wannan zai sa bi idnillahi ta'ala mu samu natsuwa a cikin sallah ko yahe ni wannan sune abubuwa kadan daga cikin abubuwa da ke kawo natsuwa cikin sallah su karfafa shi yanzu insha Allah bayan azumi tunda azumi ya zo sai mu zo mu dawo cikin wannan maudu'i na sallah mu yi bayani biskan to abubuwan da ke sa abubuwan da ya kamata mu dunguje dan kasu zo su hidda mu mu kushuyi a cikin sallah Allah nake roko da ni da ku ya gafarta mu zanuban ya ruha mu asiri a duno ya ruha mu asiri ranan mutuwan ya ruha mu asiri ranan wankan gawan rayuwar kabari da ke jiran ta daruruwan shekari Allah sa mu yi ta cikin aminci da kwanciyar hankali Allah sa ibadar da muka yi a duniya ta hidda mu kewa a cikin kabari Allah sa ibadar mu ta kare mu daga azabar kabari in mun tashi Allah ba mu littafi mu a hannun dama Allah sa wajen awon ayyuka na alkhairi musulmin jayi zunubanmu saman siradi Allah taimaka mu wuce mu shiga aljanna ya Allah ka gafarta mu zunubanmu iyayen da suka haihu da ƴan uwanmu da malaman mu da dukkan musulman da suka su Allah ka gafarta musu Allah ka musu rahama Allah ka hada mu da su a gidan da ba a mutuwa gidan da ba a tsufa gidan da babu talauci gidan da babu tashin hankali gidan da ake jin dadi na dindindin shine aljanna Allah dukkan ƴan uwa da ke bara addu'a Allah ka san su ka san bukatocin kowa na alkhairi Allah ka biya mu kowa bukatar shi alkhairi Allah muna roƙonka wannan taro da akai a kasan mu Allah ka sa tubalan ita kasan mu ne daga talauci tubali ne aka aza wanda zai zama to alkhairi ga addinin mu alkhairi ga kasan mu alkhairi ga ci gaban kasan mu gaba daya shugabannin mu tun daga sam har kasa Allah ƙara musu tsoron Allah Allah ƙara musu sausan talakawa Allah ƙara musu adalci Allah taimaka mu cikin abin da zai zama to alkhairi ga addinin mu alkhairi ga rayuwar mu alkhairi ga ci gaban kasan mu muna addu'a kuma ga jami'an tsaron mu duk inda suke Allah tsare su Allah taimaka musu Allah taimaka musu muna roƙon Allah kamu sharta ƙarshen tashin hankali da fitinonin da muke cikin su Allah ya arzuta kowa da arziki mai yawa mai albarka ɗan kasuwan mu da manoman mu da malaman mu da funksionar da kowa Allah biya mu kowa bukatar shi alkhairi ɗiyan mu da ɗiyan musulmai Allah shi ya sa musu albarka subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka